Amadi Deltani.
Ni zuciyake bugun tara ke nake jira so ku